أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shaye kyawun ɗabi'u a mahangana addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darasi da ya gabata mu yi bayani dangane da abin da ya shahiriya da kuma hadarin shi da kuma irin cutarwa wanda zai iya kawowa ga addinin mutum, ga imanin mutum, ga makoman mutum gaba daya. Kuma mun yi bayanin hakikanin riya da ma'anan shi da kuma irin abinda Allah subhanahu wataala yayi bayani dangane da shi a cikin littafin sa mai girma, wato a takaice mahangan Alkur'ani mai girma kan abinda ya shahi riya. Mun ambaci ayoyi guda biyu, ɗaya daga cikin suratul baqara aya ta 264 wadda ta yi bayani kan Allah subhanahu wataala ya kira ga wanda suka yi imani kan zamanto kada su cutar da dukiyoyinsu, kada zamanto sun yi infakin dukiyansu tare da gori da kuma cutarwa, don kada su bata sadakokinsu ta hanyar gori da kuma cutarwa. Allah subhanahu wataala misalta su da mutanen da suke ciyarwa saboda mutane su gani ba don Allah subhanahu wataala ba, inda Allah subhanahu wataala ya misalta wannan aikin da mutumin da zai ji ya yi shubka ya sa bazara a cikin ƙasa, alhali wannan ƙasa din tana kan babban dutse wanda lokacin da ruwa mai yawa zai sauka zai wanke wannan dutsen ya zamanto da wannan ƙasan da bazaran da ya shubka din ya zamanto ya tafi baya da wani kima. Saboda haka kenan mutum ya guje irin wannan aikin, mutum ya nisanci irin wannan aikin, in ma mutum zai ciyar, in ma mutum zai infaki, in ma mutum zai sadaka, yayi saboda Allah subhanahu wataala ba tare da gori ba, haka nan ba tare da cutarwa ba. Kada ya zamanto yayi saboda mutane su gani ko kuma dan mutane su ji, yayi saboda Allah subhanahu wataala. Haka nan mun yi bayani dangane da aya cikin suratul kahf aya ta 110 inda Allah subhanahu wataala ce duk wanda ya kasance yana kudin haduwa da shi to ya kasance yayi aiki mai kyau, kuma kada ya hada bautan Allah subhanahu wataala da bautan wani, ma'ana kai yayi saboda wani, yayi saboda Allah subhanahu wataala kawai. Kenan har yanzu muna ganin ayoyi ne wanda suke bayani dangane da mahangan Alkur'ani mai girma, dangane da abin da ya shahi riya da kuma hadarinsa akan aikin mutum da kuma hadarinsa akan makomin mutum. Hakanan muna da aya ta 142 a cikin suratul Nisa inda Allah subhanahu wataala ya bayani dangane da al'amarin riya, kuma ya bayani dangane da munafikai inda ya sifanta cewa munafikai suna aiki irin na riya ba da Allah subhanahu wataala suke yi ba. Kenan muna iya cewa a nan wurin riya wani alama ne daga cikin alamomin munafinci. To idan mutum ya kasance yana riya to kamar yana munafinci ne, saboda munafinci ba wani abu ne illa ya zamanto mutum ya boye kafirci a cikin zuciyar shi, ya zamanto ya bayyanar da imani don yaudarar mutane, don yaudarar wanda suka yi imani. Saboda haka kenan zahirin munafiki da batininsa ba abu guda ba ne, akwai bambanci tsakanin zahirinsa da batininsa. Wato batininsa kafirci ne, zahirinsa imani ne, wannan ba da wani kima a wurin Allah subhanahu wataala. Yana yaudaran kansa kuma zai ga sakamakon yaudaran da yake yi. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa cikin wannan aya din kamar da zamu gani, Allah ta'ala yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, lalle ne su munafikai suna ganin cewa kaman suna yaudaran Allah subhanahu wata'ala ne kuma Allah ta'ala bai san abin da suke yi ba za su zo su yi aikin imani alhali ba su yi imani da shi ba to Allah ta'ala ya ce wa huwa khadi'uhum Allah ta'ala kuma shine wanda zai yaudare su wato an misalta wannan yaudara na Allah subhanahu wata'ala da cewa ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai gwada ma munafikai aljanna ta yanda za su ga ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala har sai sun ruga sun je za su shiga sai ya zamanto an rufe kuwa tsakaninsu an sa kuwa tsakaninsu da wannan aljanna din an sa kuwa tsakaninsu da wannan ni'ima din sai ya zamanto sakamakon kenan abin da suka kasance suna yi na yaudara irin shi ne Allah subhanahu wata'ala zai nuna musu shine za su gani Allah ta'ala ya ce menene su munafikai suke yi na yaudara ga Allah subhanahu wata'ala wanda suke ganin kamar suna yaudaran Allah subhanahu wata'ala dama ba inda za a ce ka yaudar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya san abin da kake yake cikin zuciyarka Allah ta'ala ya san sirrinka da zahirinka da batininka kominka yana hannun Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce wa iza qamu ila ssalati qamu kusala aikin su shine mi duk lokacin da suka tashi zuwa sallah sai zamanto sun tashi da kasala watan ba su yi sallah cikin nishadi ba su yi su bi Allah subhanahu wata'ala cikin nishadi ba su yi su addini Allah subhanahu wata'ala cikin nishadi komin su kasala ne komin su kuma kyuya ne inda ya kasance cikin tafarkin Allah subhanahu wata'ala ne sannan Allah ta'ala ya ce mi yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila wato sun kasance su mutane ne masu riya suna yi ne saboda mutane su gani kun ba su ambaton Allah subhanahu wata'ala sai kadan dama daga cikin sifofin da muka bayyana cikin hadisan da suka gabata dangane da mutumin da yake bai da ikhlasi cikin aikin shi babu ikhlasi mu bayanin wannan cewa duk lokacin da ya kasance akwai mutane shi mutun da ba da ikhlasi ya hina shadi wannan lokacin amma duk lokacin da zamanto ba mutane sai zamanto yana kasala watan shi kade bai iya yin ibada sai in akwai mutane wanda suke kallon shi lokacin yake samun nishadi lokacin yake samun karfi na yin ibada amma ya kasance shi kade ne ba ya yi to su ma munafika Allah subhanahu wataala ya sifanta su da wannan sifa din kuma hakikatan sifan su ne la yaskuruna Allah illa qalila duk abin da suke yi suna yi ne saboda mutane su gani amma ambaton Allah subhanahu wata'ala kadan ne ba su ambaton Allah subhanahu wata'ala kenan suna da kasala a cikin sallah suna riya suna aiki saboda mutane su gani ba dan Allah ba hakanan kun ba su ambaton Allah subhanahu wata'ala sai kadan wannan sifofi ne guda uku wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana dangane da munafikai wanda suke ganin kamar suna wadaran Allah subhanahu wata'ala ne hali Allah ta'ala shine zai saka musu da yaudaran da suke ranar tashin kiyama ba su ambaton Allah subhanahu wata'ala sai kadan suna aiki saboda mutane su gani kuma suna da kasala a cikin ibada kina wannan shine sifan su wannan kuma yayi daidai da mutumin da yake yin riya saboda mutumin da yake yin riya dama aikin shi ba dan Allah bane yana aiki ne dan mutane su gani inda mutane sun gani kuma suka ji suka yaba to shi bukatan shi ya biya kenan wannan aikin ba karbabbe bane a wurin Allah subhanahu wataala wannan aikin gaba ɗaya Allah subhanahu wataala zai watsi da shi kuma Allah subhanahu wataala ba ya son shi kenan sifa ne daga cikin sifofin munahinci riya tunda Allah ta'ala ce yura'unan nas suna yin aiki saboda mutane su gani suna yin riya suwa munafikai kenan mutun da yake riya yana da sifa daga cikin sifofi na munahinci wal a'uzu billah wanda yake da matukan hadari Allah subhanahu wataala ce innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar lalle munafikai suna a cikin daraja ta ƙasa kwarai wato suna karkashin jahannama wato mummunan darki kenan na azaba saboda haka kenan ba wanda zai taimake su kenan wannan al'amari yana da hadari wanda zai jiwa mutum a cikin zurfin jahannama wanda yake a marhala na ƙarshe na jahannama Allah subhanahu wataala zai jifar da munafikai to kuma gashi an ce riya sifa ne daga cikin sifofin munafikai kina ya kamata mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala, mutum ya ji tsoron wannan sifa din, kuma ya kokari ga cewa ni sance ta, ya kankare ta daga cikin ayyukansa da kuma daga cikin rayuwarsa gaba daya. Hakanan muna da aya cikin Alkur'ani, aya kenan ta hudu wanda muke muna ambata, aya ta 28 ce a cikin suratul nisa, inda Allah subhanahu wataala ya bayani dangane da waɗanda suke infaƙin dukiyansu. Allah ta'ala yake cewa wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'a an-nas, mutanen da suke infaƙin dukiyarsu ba don wani abu ba sai don ri'a'a an-nas, wato suna yi ne saboda mutane su gani, saboda riya. Allah ta'ala ce wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, ba su imani da Allah subhanahu wataala, haka nan kuma ba su imani da ranar lahira. Allah ta'ala ce wa man yakuni shaytanu lahu qarina fasa'a qarina, lalle duk wanda ya kasance shedan ya kasance masa aboki, to tir da irin wannan aboki, irin wannan aboki yayi muni, irin wannan abokin ya munana. Domin idan shedan ya kasance wa mutum aboki, ya kasance qarin din sa, to ba abin da yake umarnin shi da shi sai alfasha, ba abin da yake umarnin shi da shi sai nisantan Allah subhanahu wataala, sai aiwatar da zunubi. Saboda haka kenan duhu ne akan duhu, da nisantan haske, da nisantan imani. Kenan waɗanda suke infaƙin dukiyarsu saboda mutane su gani, kuma saboda riya, wannan yana nuna kenan ba su imani da Allah subhanahu wataala ba. Hakanan kuma yana nuna waɗannan mutanen ba su imani da ranar kiyama ba, saboda da sun yi imani da Allah subhanahu wataala hakikatan, da sun yi imani da ranar alkiyama hakikatan, to lalle da sun kasance sun yi saboda Allah, kuma da sun kasance sun yi saboda neman ladan lahira. Da sun kasance ba su yi ba saboda mutane su gani, da sun kasance ba su yi ba saboda riya. Amma kasantuwansu ba su yi imani da Allah subhanahu wataala ba, dama zahirin su ne kawai suke gwada su sun yi imani da bakunansu da sashen ayyukansu, amma zukatansu ba su yi imani ba. Wannan yana da hadari sosan gaske. Kenan zai sababa ya zamanto aikin mutum ya ɓaci, zai sababa maka ya zamanto shedan shine abokinka, shine wanda zai lizimce ka, kuma ba abin da zai umurce ka sai abin da yake mummuna. Wal a'udhu billah. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake bayani dangane da wasu mutane daga cikin Quraishawa wanda suka hito da girman kai da taurin kai, suna masu takama. Allah subhanahu wataala ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas, wato aikin su gaba daya nuna isa da kuma yi saboda mutane. Allah ta'ala ce waya sudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit, suna yi dama don su kange mutane, don su toshe mutane daga tafarkin Allah subhanahu wataala, amma Allah subhanahu wataala yana kewaye da abinda su kasance suna aikatawa. Duk abin da suke aikatawa ga idon Allah subhanahu wataala ne, duk abin da suke aikatawa Allah subhanahu wataala yana gani. Kenan wannan al'amarin yana da matukar muhimmanci, zaman to mutum ya nisance riya. Na farko dai sifa ne daga cikin sifofin munafikai, kuma sifa ne daga cikin sifofi masu girman kai, masu taurin kai, wanda suke yin aiki dama ba don Allah subhanahu wataala ba, masu kange mutane daga bin tafarkin Allah subhanahu wataala, sifan su ne. Kenan yana da kyau ya zamanto mutum ya tadabbure cikin wannan ayoyi masu girma, ya fahimci cewa wannan zai sababa rushewar aiki gaba daya, wannan zai sababa mutum ya zamanto ya shiga cikin tarin munafikai, sannan kuma zai kasance mutum ya shiga cikin wanda suke abokanan shedan, wanda shedan yake lizimtansu. Kenan wannan yana da khutura sosai. Mahangana Alkur'ani kenan, musamman wannan ayoyin da muka bayyana, yana nuna mana cewa munafinci yana da hadari, kuma makoman shi wuta ne. Duk mutum da yake aiwatar da munafinci, to makoman mutumin wuta ne. Duk mutum da yake riya yana da sifa daga cikin sifofin munafinci. Duk mutum da yake da riya, to zai kasance abokin shaitan. Duk mutum da yake riya, aikin shi zai rushe. Kenan wannan yana nuna mana mahanga Alkur'ani dangane da riya ba mahanga bane mai kyau. Alkur'ani ya kalli riya a matsayin wani sifa wanda yake salbi, wanda ya kamata mutum ya nisanta domin ya zamanto aikin shi ya samu karbuwa. domin zamanta ya samu dacewa duniyarsa da lahiransa. Saboda haka da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.